More music at houseofsongs.com.
Bakar ya bane zan iya kwana san bisa akan ki na yardan dake za barki da riki nan daura ban barin kiki kiki da kanki manta da yan adawa nayi zurfiya sanki akan ki zan iya fada da soja ki tambaya su sani ni ne real danger wadantan yaran baby ina so ki share dan traffic ko da ta nuna kan ki zan bi kore ki bani dama dan zo mu zauna fadi abin da baki so yanzu take in daina kince ki haska ni a duhu kamar rana wallahi ban barin ki ko jikin ki da corona ya uya yarin yin garin kedi akan ki kowanne irin kasada ina ready kin iya zance ga natural melody yanda kike tafiya very steady baran jaddada mu duniya nike na zaba ban so in kwapsa kan ki in yi kwaba rayuwa na in ba da ke ba to rayuwa menene haihuwa kan ki in an kira ni bawa ina yin ki ina yin ki ina bin ki guri na yin mallake ki
coming.
You are my
baby
girl.
Let go.
Where?
Ba dogon surutu ba sauran bayani ba karya bane ina ji kamar dinki aka yi ni. Karba ni ke mun masayar kauna ki bani ko ina zaki je bana nadama gurin ki yi ni. Daga maza kala kala ban ga kamar ki ba kyau da tarbiya da tsari ba su iya naki ba zama da ke bana nadama bana fargaba mallakan ki a rayuwa wannan ne babban cigaba babban cigaba
More music at houseofsongs.com.